ni wajen walwala sai dai wajen sharri na san uga uga ya san da ni na san uga amma ba amfani na san uga uga ya san da ni sai da dan gari din gar za a ci gari na bench
an cuce ni an kware ni an cuce ni na san an zalunce ni
wai in bi rayuwa a hankali wai in ci gaba da tawakkali
wai in bi rayuwa a hankali
ka ji maganar rashin hankali
an cuce ni
an cuce ni
an kware ni
an kware ni
an cuce ni na san an zalunce ni
kashe babu yalla za a yi da ni sai an yi da ni
for you
so true.
Say you go follow me go where I want go to Vegas kia be so run go to give me my pay make I go my way while you dey delay no they use me play if you no go show me way no they block my way say you want see crazy crazy I got you chain and up and sa when the buyer son and him advance and sa head smoking come on silence my thing your moon sa I chip nasa oga oga ya sandani nasa oga amaba ampani
Wai ci gaba da tawakkali
wai in bi rayuwa a hankali
ka ji maganar rashin hankali
an cuce ni
an cuce ni
an kware ni
an kware ni
an cuce ni na san an zalunce ni
ka ci babu yalla za a yi da ni
sai an yi da ni
sai an yi da mu
sai da ni
sai da ni
an cuce ni an kware ni na faɗa an cuce ni an kware ni
Wai in bi rayuwa a hankali wai in ci gaba da tawakkali wai in bi rayuwa a hankali ka ji maganar rashin hankali